Shine away, I'll be coming for your love, okay? Ah, oh, take on me, take me on, take on me, take a take, I'll a take a take, be gone in a day or two. Da, whoa, da, 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 whoa, ah, da, 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 say after me, it's no better to be safe than sorry. Ah, whoa, take on me, take me on, take on me, take a take, I'll a take a take, be gone in a day or two. Da 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 da, ooh, you shine away, I'll be coming for you anyway. Ah, whoa, take on me, take me on, take on me, take a take, I'll a take a take, be gone in a day or two. Take on me, da 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 da